Lale marhaba masu sauraro. Barkamu da warhaka tare da sake kasancewa cikin wani sabon shirin matasa a duniyar gizo, shirin da ke yin duba kan duk wasu batutuwa da suka shafi yanda matasa a wannan zamani ke mu'amala da kafafun sada zumunta ta yanar gizo. Sunana Shamsiyya Hamza Ibrahim, jagorar shirin. Madalla, a daidai lokacin da matasa a Najeriya ke kokarin samar da wata hanya wacce za ta mai gurbin kafar sadarwa ta Twitter da aka dakatar a kasar, domin su sama wa kansu damar ci gaba da gudanar da ayyukansu ta yau da kullum kamar kasuwanci da neman ilimi da dai sauransu. Sai gashi kwatsam an kai kara tare da saukar da wata manhaja makamanciyar kafar sadarwa ta Twitter da wani matashi ya kirkira mai suna Crowley a taswirar yanar gizo ta Google Play Store, an dai zargi manhajar da kwafan wasu ayi da jadawalin wasu kafatan.
Suna na Maryam Yako, to na je na yi downloading amma ni gaskiya ni ban fahimci ba ni bai fita a abun da zaki akan abun is very very slow, so ranin da ma ni downloading ranin na shirin shi kawai.
A gaskiya na taba downloading wannan application na Crowley, gaskiya I have a very bad experience using that app saboda na shiga baya tafiya da sauri, abubuwan yana jinkiri, and kuma wannan application din in ka riga kai log in baka iya yin log out ko kai deactivating account dinka sai dai in kawai ka goge application din.
Sunana Dr. Jibril Abdullahi Maida, serious din da wannan crowdfunding gaskiya in ma da na gani shi ina da farin ciki na shiga na jira sau kuma downloading da kyar mara samu shi yazo saboda ba a nan an so din mara sai da na canza email na yi wani abu akan shi ya sau kuma ma ne kamar yadda Maryam ta ce a baya ban gane ba, like ai na kasa gane me yake me marban shi kamar shi Twitter ne ko Instagram ne ko Facebook haka, like in dai sashin sunan mutane ma wanda suke saka profile din su ba na ganin komai, so dai na kasa ganewa a ranar washe gari sai na shiga Twitter din shiga ana zuwa yana soliciting mutane shi wanda ya bude na neman a taimaka mishi, wai mutane suna zuwa a Play Store suna yin suna ba shi bad rating right from the beginning but ga kafar wannan shi, so wannan ya jawo attention din Apple Store because wannan ji da ai har gura Apple Store da not there ko tana bibiyar mutane shi mutane sun ga mu sun ga alamun kana samun traffic sai su zuwa in traffic ne then they are doing investigation then another Allah ne cewa ko akwai sadar idea ko sadar fasaha ko saban haka, wannan shine da experience din da Crowley.
Ganin kwarfa-kwarfan da masu amfani da ita suka yi na cewa manhajar ba ta da sauƙin mu'amala kamar sauran kafafun sada zumunta yasa shirin matasa a duniyar gizo din ta bakin Adamu Garba, matashin da ya kirkiro manhajar ta Crowley wanda ya kasance dan asalin yankin Arewa.
Mun kirkiro da manhaja makamancin haka sosai, muna kiran shi Crowley. In fact mun fara wannan project din tun shekarar 2017, muka yi muka samu matsala muka sauke 2018 muka sake hawa muka yi kokari muka yi ya kokari muka sauke 2019 muka sake yi muka sake saukewa 2020 muka yi muka gama har ma muka tallata shi a Apple Store da kuma Google Play Store har mutane suna downloading yanzu haka, muna da mutane sama da 31,000 da wani abu wanda suke amfani da shi. Kuma the same irin manhaja ne yanda ake social media namu ya dan sha bamban da Twitter saboda wato mun yi shi ne saboda mu yi targeting mutanen Africa particularly ma yan Nigeria yanda za su tafiyar da al'amuran su ta hanyar kasuwanci da kuma hanyar sadarwa ko kuma da mutunci da suke establishing akan wannan platform, so that's exactly yanda mu muka yi designing shi wato mu manhajar wanda muke kira Crowley yana nan yana aiki yanzu haka.
To kace yanzu a kalla zai kai shekaru 5 zuwa 6 kenan ko
eh shekara kusan 5 muka fara aiki kin san wato building irin wannan technology ko kuma ce platform yakan dan dauki lokaci saboda abubuwa da yake bukata da kuma irin hikima da mai da hankali da za a yi saboda a tsara shi ya kama asalin mutane da suke amfani da kai kuma ya musu bukatun su.
Sai a kuka yi tsara wannan abu ne ba mu da hankali.
To a matsayina na shugaban kamfanin ni dan bincike ne da karance-karance, na yi karance-karance sosai, akwai littattafai da yawa da nake karatu, nake ga a shekara haka ina kan iya kanta takardu kusan 40, so ina yawan bincike sosai, so daga nan shine sai na fahimci cewa wato akwai na tsarin da duniya take tafiya yanzu, ana gudu ne ana barin yayin mai da kuma abubuwan da suke cikin kasa ana komawa yayin abin da mutane suke fuskanta sadarwa a matsayin information asset. So mu me muke yi da shi a Africa wanda zai tabbatar mana da cewa yanda da ake yanzu ake kaucewa harkan mai a harkan kasuwancin duniya a dawo harkan technology mu me muke da shi shine sai na fara wannan ba ma ni saba na shiga wani class wanda ake kira Questrom School a part of MIT amma wallahi ne karatu gaskiya kusan shekara biyu na shiga wani class na platform technology master in digital innovation ne wannan karance-karancen daga nan sai na fahimci ga ma yanda ma waɗannan mutanen su kansu zo da nasu da kuma yanda tsarin kasuwanci yake mu ya za mu tsara na the data da yanda tsarin duniya za ta amince da shi to shine muka fara wannan abubuwa
kamar yadda kace ya samu karbuwa sosai mutane sun fahimci wannan manhaja
ana kan da ya fahimta kin san an nan samu kalubale saboda ina ɗaya daga cikin wanda suke asalin faɗa da Twitter akan abubuwa da suke so su jawo a kasar mu Najeriya kuma ba komai ne ya jawo abin ne sai nake faɗa da su ba wai saboda wai abin da muka kirkiro exactly ma irin nasu bane a'a kawai saboda na fahimci yanda suke tafiyar da al'amuran su ne domin kasuwan din ko kuma in ce din tsarin shi manhaja irin wannan yake a duniya yana da nashi tsari wanda daga kaga abin da yake tafiya da shi ka san wani lokaci akwai siyasa a ciki wani lokaci akwai kasuwa a ciki to sun dauko tsarin su a Najeriya da siyasa to shine kuma siyasar nasu abu ne wanda zai kauta da zaune tsaye da kuma tashin hankali to shine sai na tsaya na ce to wayannan mutanen idan muka bar su da yake na sun tsari su idan muka bar su sun rusa mana kasa shine sai na tsaya akan su sai mutane suka ce nayi fada da su ne saboda nawa application
ne
kuma sauraro saboda karancin lokaci a nan shirin zai dakata idan Allah ya kai mu mako na gaba shirin zai dora yanzu a madadin ma'aikata da mahukunta sashen Hausa na muryar Amurka ni Shamsi Hamza Ibrahim da na shirye shirin ke mana fatan alkhairi assalam
abedi nan ne dallalin gadawa ko ayyuka